Exclusionary from KDSRecords.com.
Basani ba? Blessed boy, youngster. Huh? Say kusawana de siri. When the yesu say so, Basani ba? Bawon DSN. Huh? Youngster. Come on, rap.
Basani ba? Aini ma basani ba? Yoshi yesu say dao, aini ma basani ba? For the suffering, aini ma basani ba? For the running, aini ma basani ba? To go the darin, aini ma basani ba? Basani ba, aini ma basani ba? Yoshi yesu say dao, aini ma basani ba? For the suffering, aini ma basani ba? For the running, aini ma basani ba? To go the darin, aini ma basani ba?
Mutani na tamagana we yoshi zaka dawo. The suffering, the running, ko the raise zaka dawo. Zaini tizaka suoni baza taka mamparawo. Varin tiki de teto aiwa krista zaka kawo. To inka bata kane mi hanyangi daka dawo. Kar kabar albar kuchu uche ka shet enye ma wayo. Inka seke ka shika wutawa kanka ka jawo. Aira wanu nukaza eita rabawa asama. Zamu ita ihu de soa, chikin salama. Zitemu na madala kuche chang hanin dama. Mbabu damuwa abinchiruwa konama. Hosana ga enjama. Dota wako kimi tarera wa ahinyo yin sinari ya zamu itataka wa babu yankan baya batin hanci da rashawa ba fada ba zagi babu sama cikin damuwa cikunan mu sa su sauya gar sabuwa ha
sani ba aini ma basani ba yoshi yesu sai dawo aini ma basani ba ko da safini aini ma basani ba ko da ranini aini ma basani ba to ko da darini aini ma basani ba Basani ba, aini ma basani ba. Yoshi yesu say dawo, aini ma basani ba. Ko da safini, aini ma basani ba. Ko da ranini, aini ma basani ba. To ko da darini, aini ma basani ba.
Wai yauce zaka so ne basani ba ka zauna da shiri bunda ka shuka zaka yi ba randa sai so ai masu bi ne sai ya iba kana cikin wani za a iba ko kai za a barka yi tunani da kyau dan uwa tambayi kanka wa basa tashi daga bacin uwa ku farka ku gyara hanyoyin ku domin karban albarka sai fighting every way killing people every day to ya zamu yi ne si corruption every way vindication every way abortion every way hey come back to Jesus still time change to way come on devil get away please Jesus come away Be vigilant he is coming like a thief in the night I don't know where that's coming morning, day or night I wanna be with you with Jesus Hold me tight And cleanse my heart, wash it And make you white huh?
Basani ba, aini ma basani ba Yoshi yesu say dawo, aini ma basani ba Ko da safini, aini ma basani ba Ko da ranini, aini ma basani ba To ko da darini, aini ma basani ba Basani ba, aini ma basani ba Yoshi yesu say dawo, aini ma basani ba Ko da safini, aini ma basani ba Ko da ranini, aini ma basani ba To ko da darini, aini ma basani ba
Ko ka sani ne, basani ba Ko kin sani ne, basani ba Ko kun sani ne, ba mu sani ba Ko kun sani ne, ba mu sani ba Ko ka sani ne, basani ba Ko kin sani ne, basani ba Ko kun sani ne, ba mu sani ba Ko sun sani ne, ba su sani ba Sai so ne kaman rawo 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 sai ku shirya jama'a ha huh?